a yayin da duniya ke kokarin mayar da hankali wurin amfani da makamashi mara gurbata muhalli wannan ma'adani na lithium da ake amfani da shi wurin yin batira masu caji musamman ga motocin lantarki da wasu wayoyin hannu da sauransu na daga cikin ma'adinai da aka fi yawan bukata a yau kamar yadda tsohon ministan makamashi na Ghana John Dunapo ya jaddada
the new order is lithium lithium is more profitable than gold lithium is more profitable than diamond and the world order is moving to this green mineral
yace sabon tsari yanzu shine lithium lithium ya fi zinari riba lithium ya fi lu'ulun riba kuma tsarin duniya yana tafiya zuwa ga wannan korin ma'adini ma'aikatar filaye da albarkatun ƙasa a ranar 19 ga Oktoba 2023 ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da Barari Devi Limited don haɗar lithium a garin Ewaya da ke ƙaramar hukumar enforcement na yankin tsakiya a wani taron ƙara juna sani da cibiyar nazarin harkokin tattalin arziki IEA ta shirya domin gabatar da sakamakon binciken da masana suka gudanar a kan yarjejeniyar da shugabannin addinai cibiyar ta bayyana niyyarta na shigar da ƙara gaban majalisar dokokin ƙasar kan yarjejeniyar jejeniyar ma'adinin lithium tsohuwar alkalin Ghana Justice Safaya Akufu ta gargaɗi majalisar da kada ta amince da yarjejeniyar lithium din
all that IEA is saying parliament must not should not ought not ratify this agreement that we have in our hands
kace dukkan abin da IEA ke cewa shine tilas kada majalisa bai kamata ba bai dace ba ta amince da wannan yarjejeniya da ke hannunmu da aka sanya wa hannu Sheikh Armiyawu Shaibu mai magana da yawun limamin limamai na Ghana kuma wanda ya wakilce shi a wurin taron ya bayyana muryar Amurka dalilin da yasa suka dauki matsayin rashin amincewa da yarjejeniyar
lokaci ne wadanda shugabannin addinai daban-daban sun kai a cikin wannan yarjejeniyar za kulla kan hako sabar ma'adini ko alkin cikin kasa da ake cewa lithium to lura ga yanda muka cutu ko kuma aka cutar da mu wurin hako wasu ma'adinai a cikin kasar mu za an kuma ga tarihi kashi cikin 100 mu abin da muka samu bai taka kara ya karya ba tunda wannan sabuwar ma'adinai ta taso muna son a yi zurfin tsokaci da tunani da shawarwari ne mu ga cewa lalle shiga cikin wannan yarjejeniyar ba zai kawo mana cuta ba wurin samun namu rabo daga cikin arzikin kasa yanda ya kamata tabbatar cewa duk wani irin yarjejeniyar da za a duka zai amfane mu ɗan kasa na yau da ɗan gobe
masana da manazarta kan harkokin yau da kullum da kungiyoyin farar hula kamar masanin shari'a Sam Okujeke masanin tattalin arziki na Son Jempo sun fito sun nuna rashin amincewarsu ga yarjejeniyar har zuwa Tijjani masanin tattalin arziki ne ya bayyana ra'ayinsa game da yarjejeniyar
ba mu samu alkalumma daga ke tabbatar da adadin wannan dusin lithium da yake idan an ba da dama za a zo a haka ba to wannan kuma idan ba yi an samu ba akwai yuyuwan Ghana kila ta shiga matsala na a zo a bannata mata wato dusin na lithium karshe amfani da take ganin za ta ta samu ya zamto bata samu yadda take bukata gwamnati kada tayi sauri wurin kammala wannan yarjejeniya a samu hakuri har bincike tayi zurfafa yadda za a yi idan an zuwa haka amfani da kasar Ghana za ta samu ya zamto yana da yawa
sai dai ministan filaye da albarkatun kasa Samuel Abujinapo ya kare yarjejeniyar a wata hira da yi da kafar Bloomberg yace yarjejeniyar za ta amfani Ghana kuma kasar za ta ci gaba da rike mafi girman amfani gurgudun iko Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.